mu chukumpwele chikina Wale dunia Vishuga chuchi ya bamitiriwa Mutakara
wangaza mu chukumpwele chikina Wale dunia Vishuga chuchi ya bamitiriwa
Solidaria has been wishing and up with a camera. Well, here is a minari cake is a bum kitteria and a jarina sa a soz and a chumoria. The Kimusoko said, and Kizila in a zootia. A dear, I she needed a doka. She's a doba.
Cikin mafarkai na kake zuwa Guri na kai ta mun Allah kamar ba za ka bar ni ba
Kin da mutu kun fara ciki na na duniya
ka shiga zuciya ba mai cirewa mutu fara ba
Kisa arin
Chikina, na dunia, kashuka zuciya ba mai cirewa, mutakara ba.